bisa ga wani rahoto da jaridar Daily Trust ta ruwaito ya bayyana cewar kwamitin kula da cutar coronavirus wato COVID-19 ya karbi wani koke akan wasu jama'a da suka dawo daga jihohi daban-daban na Najeriya inda yanzu haka yake bibiyar mutane akalla 170 jama'a jihar Sokoto dai sun shiga cikin shakku akan wannan lamarin
sana Alhaji Abubakar ne ni ranan batan suka ga abin da ya bayyana cewa yau Sokoto ana hazaƙin mutane 170 ana zargin suna dauke da wannan cuta to idan aje ka bata haka akwai kalubale kuma akwai banzo lalle suna da wahala ake an da cutar 170 an rasa wanda ya kamu da wannan cuta
sunana Nasiru Aliyu sarkin fulanin Sokoto ta Kudu mun shiga cikin wani daddar da gaba domin har yanzu kamar mutanen mu ma ba su yarda da akwai wannan cuta din ba ina da tabbacin yadda nika ganin kullun ina ganin motoci suna dauko mutane daga Lagos daga Abia daga Kaduna daga Kano da suna shigowa Sokoto
shugaban committee COVID-19 a jihar Sokoto kuma commissioner lafiya na jihar Alhaji Muhammadu Al-Innani wanda tun a farko shine ya bayyana wannan adadin na mutane 170 da ake bibiya domin ci gaba da binciken su akan yiwuwar kamuwa da cutar nan ta COVID-19 da ta galibi duniya a wata zantawa da nayi da shi yace
mutum 170 din tirayen da an ne cewa su ce wannan yana da aje a duba ba wai mutane ne ba gaba ɗaya wanda aka ganin sun shigo so waɗannan rahotanni ne da an ka bayar don kamar misali mutane su bugo su ce ga wani yada daga Lagos sai mu je mu duba daban-daban na sanatun ne
zuwa yanzu kenan mutane ne kuka tantance waɗanda ba su dauki da wannan cutar bisa rahotanni da kuka samu a Sokoto
yanzu wanda muka tantance wanda aka dibi jinin su aka auna mutum 18 kuma dukkan su ba su da wannan cutar
duk da yake dai gwamnatin jihar ta Sokoto ta dauki matakai na kange iyakokinta amma duk da haka ana samun rahotanni na shigowar mutane daga kasar jamhuriyar Niger a nan Sokoto kamar dai yadda wata ganau ta shaidawa muryar Amurka
sunana Nafisa Adamu Gurori kaga shi wannan symptoms na COVID-19 yana da alaka da asma so ni akwai abin da nake matsoro to asibitin kwari saboda yanzu abinda ake cike mutanen Niger suna shigowa kasa to nan nika kira da gwamnati ta dauki matakan saboda yanzu ba bodoji da an kare da kafa da raƙuma suke isuwa
to ko me ne mahukunta ke yi na ganin symptom kare wannan matsalar Mutaru Umar Magori shine shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Sokoto
to gaskiya a kowane hali ba za ku ce ba za a samu bata gari ba hakika gwamnati ya intercepting wata boss dauke da mutane za su bar Sokoto tambo da wajajen tureta kuma jifa ana samun wanga report amma duk da haka gwamnati ta ta tsaye yan tasowa zuwa shugaban gwamnatin commissioner lafiya su ma suna bi duk inda bodojin mu suke kamar bodan ta Niger ana zagayawa kuma su yan sandan kansu ana ba su training ne da za su tafiyar da wannan abu kuma ana ba su kwarin gowa kwarai da gaske
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Nigeria